الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا دليل 40 ترى فلتا في قلوب المرام من أدلة الأحكام نعم الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني وند رسول القاهرة هجرنا لشكرة دليل تفضل عن صندا أكو شكرة سا دليل بير لثمانين دبير دمتوى منا ربنا الله مدوك التيكارة مصرحنا muna cikin kitabul janaiz za mu ci gaba daga hadisi na 560 insha Allah kuma wannan darasi yana karantar da mu abubuwan da ake yi wa mamaci da farko idan mutum ya rasu abubuwan da ake fara gabatarwa gare shi Allah ka sa mu cika da imani wa an ma'qal ibn yasar radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga ma'qal bin yasar Allah ya kara masa yarda sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ikra'u ala mautakum yasin ku karanta wa mamatanku suratu yasin ta alqur'ani hadisin ma'qal bin yasar yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku karanta wa mamatanku surat yasin rawahu abu daud an imam abu daud yarwaytu hadithan nan wa an-nasa'i da kuma al imam an-nasa'i wa sahhahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisi yana kitabul janaiz wa sahihu ibn hibban in ka duba kitabul janaiz وما يتعلق بها مقدما فضل في فصل في المختبر حديث ندب أخرج الإمام ابن هبان يتشي قال أبو هاتم أبو هاتم يتشي قوله اقرأوا على موتاكم ياسي النبي صلى الله عليه وسلم شكوى أن حديثي واتويتي كرنتا ومامتن سورة ياسين شن وانا لو كتيكي نأكي كرنتا ومامتا سورة ياسين كافين سمتني كوكو باين سمتني باية كتير ابن هبان يا إنك توانا حديثي يا إيكو كريم يغبان تتفسر الحديث دمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتي كرنتا ومامتن سورة ياسين shin kafin rai ya fita ne ko ko bayan fitar rai to kalmar da ta zo da cewa mautaku mamatanku yana iya daukar ma'anar waɗanda suke gab da mutuwa kuma yana iya daukar ma'anar waɗanda su riga su rasu. Saboda haka shi Ibn Hibban a littafin sa, kamar yadda Ibn Hajar ya kawo da cewa Ibn Hibban ya inganta wannan hadisin, in ka duba hadisin a cikin Sahihu Ibn Hibban wato hadisi na 3002, sai ya ce kala Abu Hatim, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine arada bihi man hadaratu al-maniyya, wanda ajali ya zo mar la anna al-mayyita yuqra'u alayhi. Ba wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa mutumin da ya riga ya rasu ne za a karanta masa suratul Yasin ba. Wannan fassaran al-Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala. Wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kafin mutumin ya rasu, wato lokacin da ajali ya zo ma, idan an fuskanci mutum ya taho gab da mutuwa, akwai alamar wannan jinya ba zai tashi ba. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi cikin hadisin a bayanin Ibn Hibban, kamar yadda ya dauko maganar al-Imam Abu Hatim, wato a lokacin da za a karanta ma shi wannan majinyacin suratu Yasin, me ya dalilin da yasa ya fassara wannan hadisin haka? Sai saboda hadisin da muka karanta a baya, kazalika qawluhu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqinu mautakum la ilaha illa Allah, ku laqantawa mamatanku kalmar shahada. Shin bayan ya rasu ne zaka laqanta mar kalmar shahada ko kafin ya rasu? Kaga ai kafin ya rasu ne zaka laqanta mar kalmar shahada. To tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar mautakum ga wanda bai riga ya mutu ba, a wajen laqanta kalmar shahada gare shi, haka nan ma karanta suratul Yasin, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar mautakum yana nufin wanda ajali ya zo mar, ba wai wanda ya riga ya rasu ba. Wato wannan hadisin ya samu fahimta kashi. Akwai malaman da suke aiki da hadisin zahirin sa, yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa iqra'u ala mautakum yati, ku karantawa mamatanku. Idan aka ce mamata ana nufin wadanda su riga su rasu, saboda haka sai bayan mutum ya rasu shine za a karanta suratul Yasin, wannan yana nufin kafin ma a yi masa jana'iza. Akwai wannan da ke ganin ba haka bane, kamar al-Imam Abu Hatim yanda Ibn Hibban yake bayani. In kun ka duba littafin al-Imam Suyuti, akwai littafin da ya rubuta muhimmi da ake kiransa Sharh as-Sudur, yana daga cikin littafai da suke magana akan abubuwan da kan shafi da kan samu musulmi a bayan rasuwar shi. Kamar misali abin da ya danganci kwanciyar kabari, Sharh as-Sudur na al-Imam Suyuti. Al-Imam Ali ibn Sufyan al-Qari mai littafin Mirqat al-Mafatih yana sharhin hadisi, yace wannan fahimtar al-Imam Abu Hatim ce wa khalafahu ba'd muhaddiqin mutaakhirin fa akhadha bi zahir al-Qabari, ma wasu malamai sun dauki zahirin yanda hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yi, fa qala bal yuqra'u alaihi ba'd mautihi wa huwa musajja. Zahirin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna cewa za a karanta suratul Yasin ne ga mutumin da Allah ya riga ya amshi ransa a lokacin da aka rufe shi, ba a riga an masa wanka ba, ba a riga an masa jana'iza ba, a wannan lokaci ne za a karanta suratul Yasin gare shi. Kaga an samu fahimta kashi biyu kenan. Akwai masu ganin ai ma'anar iqra'u ala mautakum yasin tana daidai da ma'anar hadisin laqinu mautakum la ilaha illallah, saboda haka duk ana yin su ne kafin fitan rai ba wai a bayan fitan rai ba. Amma wasu malaman suna ganin a bayan fitan rai ne za a karanta suratul Yasin. Ibn Hajar a littafin sa da ake kira At-Talkhis al-Hadir, yana mujallal na biyu shafi na 213, yace wa raddahu al-Muhibb al-Tabari, akwai wani fitaccen malami da ake kiransa al-Imam Ahmad bin Abdullah al-Shafi'i, banda al-Imam al-Tabari mai littafin tafsiri, akwai wani malamin da ya shahara da wannan suna shi ma ana kiransa al-Imam al-Tabari, amma akan kara da Muhibb, sai a ce Muhibb al-Tabari. In baka sani ba sai ka dauka ko mai littafin tafsiri ne al-Imam al-Tabari, yana da littafi da ake kira Ghayatul Ahkam fi Ahadith al-Ahkam, Ghayatul Ahkam fi Ahadith al-Ahkam, littafi da na usul, littafin yana da muhimmanci. Yace babu shakka kamar yanda hadisin nan ya zo, yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi a karanta suratu yasin ga mamata wato a bayan sau da gaso da su amma idan ka ɗauki ɗaya hadisin fa laƙanta kalmar shahada kafin rasuwa ne wannan yana cikin sharhu sunna na al-imamu al-bagawi kitabu janayiz babu ma yufaru inda man habarahu al-mautu daidai hadisi na 1456 kamar yadda ibn hajar ya faɗa wannan hadisin yana sunan abi dawud kaga yace rawahu abu dawud al-imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisin yana kitabu janayiz babu al-qira'ati inda al-mayyiti qira'ati inda al-mayyiti kaga yanda al-imamu abu dawud ya babe a karanta suratu yasin a wurin mai mutuwa yana nuna kafin Allah ya fitar da ransa ke hadisi 321 kuma hadisin yana sunan nasa'i yana littafin al-imamu nasa'i amalul yawm wal layla da kuma sunan ibn majah kitabul janayiz babu ma jaa fi ma yuqalu inda al-marid idha qubira kaga shi ma al-imam ibn majah a yanda yayi babin yana nuna fahimtar sa ita ce ana karanta suratu yasin kafin rai ya fita shi yasa yace idza hubira a lokacin da majinyaci ya sharafa ga mutuwa hadisi na 1448 kuma yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba kitabul janaiz ma yuqadu inda al-marid idza hubira har yanzu mujallal na 1224 lafazin al-imam ibnu abi shayba النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرؤوها عند موتاكم اقرؤوها عند موتاكم وكرنت ايت سورة ياسين اولم ممت ما سمتوا جكم وما حديث ينا اصلنا الكبرى نا الامام البيهقي كتاب الجنائز باب ما يستحب من قراءته الا حديث ينجبو شيدا da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim kitab fadail al-quran hadisi na 2118 yanda hadisin yazo cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim annabi sallallahu alaihi wasallam yace suratu yasin ikra'uha inda mawtaw surar yasin ku karanta ta a wurin mamatan ku yana al-mu'jam al-kabir na al-imam al-tabarani da kuma al-musnad al-imam ahmad a mujallal na 526 حديثنا ذو دغ معقل بن يسار روايه الامام احمد النبي صلى الله عليه وسلم يجي البقره سلام القران وذروه فسوره البقره ايتتي توزون القران ايتتي تونير القران سوره البقره سلام القران فسوره البقره ايتتي توزون القران وذروه كما تونير القران wato saman alqur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan mala'iku 80 suka saukar da kowace aya da take suratul baqara 80 malakan mala'iku 80 suka saukar da kowace aya da take suratul baqara wa tukhrijat la ilaha illa huwal hayyul qayyum kuma aka ciro ayatul kursi min tahtil arshi daga karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala fa wusilat biha ko fa wusilat suratul baqara fa wusilat bi suratul baqara sai aka hada ta da suratul baqara asali wato ayatul kursi tana karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya saukar da suratul baqara ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai aka ciro ayatul kursi sai aka hada da suratul baqara aka bawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa yasin qalbul qur'an kuma suratu yasin ita ce zuciyar alqur'ani sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yaqra'uha rajulun yuridu Allah tabaaraka wa ta'ala wa dar al-akhirah babu mutumin da zai karanta suratul yasin inda nufin sa ya samu yardan Allah ya samu gidan lahira illa gufira lahu face an gafarta masa laifin shi to a ƙarshen magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qara'uha ala mautaku wannan ita ce riwayar al-imamu ahmad ku karanta wannan sura ga mamata daga cikin ku hadisin kamar yanda ibn hajar ya faɗa hadisin riwayar ma'qal bin yasar kuma an samu hadisin Abu Dardai shi ma sahabi ne Abu Zarr al-Ghifari shi ma ya rawaito hadisi game da falalan surati Yasin a hadisin waɗannan sahabbai guda biyu Abu Dardai da kuma Abu Zarr al-Ghifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mayyitin yamutu fa yaqra'u indahu yasin babu wani mai mutuwa wanda zai rasu a karanta masa suratu yasin illa hawwana Allahu alaihi face Allah ya sauke mar kaga wannan hadisin sai ya nuna ashe ba wai ka bayan mutuwa bane kafin mutuwa ba wai bayan mutuwa bane kafin mutuwa kamar yadda Ibn Hibban yayi bayani Imam Abu Hatim to waɗannan hadisai da muka karanta game da falalan suratu yasin don wannan yana daga cikin abin da ke nuna suratu yasin tana da falala hadisin nan in kana da littafin al-Imam an-Nawawi al-Adhkar wanda ya rubuta kitab al-Adhkar shafi 117 al-Imam an-Nawawi matanin hadisi ne yace isnaduhu da'if hadisin nan yana da rauni kuma Ibn Hajar in ka lura ya kawo wannan hadisin a cikin Bulughul Maram don ya nuna hadisin nan ya samu karbuwa wajen wasu daga cikin masana hadisi na farko don haka yasa ya ce sahahahu Ibn Hibban daga cikin masana hadisi akwai al-Imam Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi to amma a littafin at-talqisul habir Ibn Hajar din mai littafin Bulughul Maram a mujallal nabi shafi 213 sai yayi bayani mai tsawo ba kamar yanda ya takaita a nan a littafin Bulughul Maram ya ce na kala Abubakar ibn al-Arabi al-Dharqutni akwai wani masanin hadisi babban malami a mazhabar al-Imam Malik da ake kiransa Ibn al-Arabi ya kawo ya bada labarin bayanin masanin hadisi daga cikin malaman farko al-Imam Dharqutni annahu qala al-Imam Dharqutni yace hadha hadithun dha'ifun isnad wannan hadisin da ke bayanin a karanta surati Yasin ga mai mutuwa wannan hadisin isnadin sa yana da rauni majhulul matn matanin na sama an jahilta wala yasahhu fil badi hadith saboda haka sai yace in dai game da Yasin ne babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba ma karanta suratu Yasin ga majinyaci ba duk inda kaga wani hadisi wanda ke bayani akan falalan suratu Yasin hadisin bai inganta ba al-Imam Dharqutni kaga kamar al-Tamim at-Talqisul Habir Ibn Hajar yayi wannan bayani bal inda za ka sami ka tattaro bayanin masana hadisi a tarihi game da falalan surorin al-Qur'ani za ka tarar da cewa waɗanda suka ce hadisin nan bai inganta ba sun fi yawa bal akwai waɗanda ke cewa hadisin ma ƙirƙirar sa ake ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka duba da'if sunan abi dawud hadisin 683 da'if sunan tirmizi hadisin 543 silsilatu da'ifa hadisi na 50 hadisi 169 hadisi 436 haka nan da'if targhib hadisi 886 973 da littafin irwaul dalil da mujallal na uku shafi 150 haka nan kitabul janaiz na muhammad nasiruddin al-albani shafi 111 yana cewa lam yasihhu fihi hadith babu wani hadisi da ya inganta game da falalan suratu yasin saboda ka cewa za a karanta wata sura ga mutumin da ya zo mutuwa ba hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shi to amma tunda an samu cikin magabata wani malamin hadisi da ke ganin hadisin yana da inganci kamar Ibn Hibban kenan don haka yasa za ka tarar da yawa littafai sukan yi magana akan falalan karanta suratu Yasin ga wanda ya zo wato ake ganin ajali ya zo masa amma babu asali domin inda za ka koma ga tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da tarihin sahabbansa zamanin khulafa'ur rashidin za ka iya aunawa ka gane domin idan aka ce ga bayanin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam game da falalan suratu Yasin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani mai mutuwa da za a karanta masa suratu Yasin illa hawwana Allahu alaihi face Allah ya sauke mar wannan mutuwa idan sahabbai sun san da haka babu shakka za ka samu a tarihinsu duk sa'ilin da wani jinya ta tsananta gare shi to za a zo a karanta masa surar ta to ba za ka samu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu zamanin khulafa'ur rashidin babu zamanin tabi'ai salafus salih magabata babu saboda haka yasa malamai ke ganin wannan hadisin kirkira ne daga cikin wadanda ke wato raunana hadisi inda ko hadisin ya tabbata babu shakka za a samu aiki da shi wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi majmu'u fatawa mujallad na 24 shafi 310 malamin yace wal a'imma ittafaqu ala anna sadaqa tasilu ila al mayyit malaman sunna sun ittifaki ga cewa sadaka in kai tana isa ga mamaci wa kadhalika al ibadatu al maliyah haka ma ibada ta dukiya in kai ibadar dukiya tana isa ga mamaci wannan ittifakan duk ahlus sunna sun yadda shi tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i sadaka tana isa ga mamaci ibadar dukiya tana isa ga mamaci ba ma mamaci ba hatta ne rai mahaifinka yana son ku kai kana nan kai sadaka a matsayin wakilin sa Allah zai karba ko da bai rasu ba wanda ya rasu ba aka yi mai sadaka Allah subhanahu wataala yana karba ibada ta dukiya gaba ɗayan ta Allah yana karba kamar yan tabawa da sauransu wa inna ma tanazau fil ibadati al badaniya amma ibadar da ta shafi jiki fa ibadar da mutum zai yi da jikinsa wannan ibada wani yana yin ma wani kamar misali wani yana wani sallah wani yana wani azumi wani yana wani karatun alqur'ani domin ibadan jiki idan kace ana yi sai a ce to ina asali annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa haka akan yi din domin idan wani na wani sallah babu shakka zamanin manzon Allah za a yi tai zamanin sahabbai za a yi tai zamanin tabi'ai za a yi tai babu haka nan abin da ya shafi azumi haka nan karatun alqur'ani to don haka duk wata ibada ta jiki rashin yinta ga wani mamaci shine mafi dacewa misali zikiri in ba neman gafaran Allah za ka yi wa mamaci ba ka yin zikiri ka ce na kyautar da lada ga babana ka yi zikiri tasbihi takbiri tahmidi duk babu asali domin ibadar jiki ne in ka zo wa fatawa Ibn Baz mujallad na shafi na 348 da kuma fatawa Ladina mujallad na shafi na 37 rashin yinsa shi bi dacewa saboda ita ibada ba ka mata kiyasi ya kamata mu lura da wannan mun sha misali da al'amari na gaibi kamar harkar likitanci ne ba zai yiwu saboda panadol an ba ma wani ya warke ya sha ya warke sai ka ce a ɗebo wancan ma abin a bashi zai warke la ba a kiyasi ga al'amarin gaibi dole sai an samu hujja na'am sadaka tana amfanar mamaci karatun alqur'ani fa ya aka yi kasan zai amfane shi domin dole sai ka samu hujja mai karban aikin shine Allah subhanahu wataala a ina ne yace ku yi karatun alqur'ani ga mamacin ku zan karba hujja ita ce wannan hadisi don haka yasa da yawa malamai sukan sassauta saboda an samu wani daga cikin magabata wanda ke ganin hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin haka yasa kake gani idan mutum rashin lafiya ya same shi akan zo a zauna kafin fitan rai kenan don wannan ita ce fahimtar da malamai da yawa suka kai akai kafin ransa ya fita shine za a rika karanta wato suratul yasin gare shi ba wai bayan rasuwar shi ba domin idan bayan rasuwansa ne to yana zama kamar an yi mar ibada na jiki da wanda malamai ke kauda shi ala kulli halin nisanta su shi fi dacewa hadisi na gaba wa an ummi salamata radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu salama Allah ya kara mata yarda qalat ummu salama ta ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ma abu salama wani sahabinsa Allah ya kara masa yarda wato yana cikin jinya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi duba shi kaga wannan yana karantar da mu wani daga cikin halaye masu kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ba shi da lafiya ka dai duba shi indai kana da hali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga wurin abu salama ita Ummu Salama take bada labari wa kad shukka basaruhu haqiqa ganin sa ya sandare wato an sandarar da ainihin ganin sa bai iya kifta ido kaga jinya ta tsananta kenan gare shi al-Imam an-Nawawi yana sharhin wannan hadisi wato sharh sahih Muslim juz na 5 shafi na 476 yace wa huwa allazi habarahu al-maut shine mutumin da mutuwa ta zo ma idan mutuwa ta zo wa mutun wa fara yanzuru ila shay zai rika kallon abu la yartaddu ilayhi tarfu amma idan nasa bai dawo mal idan ya bude ido din ya kalli abu bai iya jawo idan nasa ya dawo da shi kasa sai idan ya sandare sai ya tsaya a inda yake kallo idan mutuwa ta zo haka mutum bai iya controlling idanu kuma Allah ka sa mu cika da imani al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Tibi hadithahi mirqat al-mafatih hadithi 2619 yayi bayani game da illar rufe idanun mamaci yana cewa li'anna ruha idza faraqat bi'ud al-basar idan rai ya fita daga jiki sai gani ya bi shi fi zahab lokacin da Allah yake tafiya da rai sai ganin mutun yana bin rai din falam yabqa lin fitahi basarihi fa'ida saboda ka tunda ya riga ransa ya riga ya fita barin idan sa abu da bashi da ma'ana bashi da ma'ana aw illatu lishaki ay al-muhtabar yatamassalahu al-malak al-mutawalla li ruhihi tana yuwa mala'ikan yana zuwa mutumin da ke jinya yana ganin mala'ikan da ya taho gare shi fa yanzuru ilayhi wato shazzaran wala yartaddu tarfu idan Allah madaukaki ya kawo karshen rayuwar mutum lokacin da aka turo mala'ikan mutuwa mutum yana gane shi wannan babu shakka saboda ka ganin mala'ikan nan gani ne wanda mutum bai taba samun irinsa ba don haka yasa bai iya raba idansa da ganin shi wannan mala'ika hatta tu farika ruhu har dai Allah madaukaki ya amshi wannan rai aw tabmahilla baqaya quwwal basar ko kuma ya kasance dai karfin ganin nasa ya riga ya kare don haka bai iya sarrafa idanun nasa bare har ya iya rufewa wa yabqal hasru ala tilka alhay'a an riga an fitar da rai ga ido yana bude idan ba zai iya rufe kansa ba baka iya sarrafa idanunka wannan shi yake gwada maka dan adam damarsa yana da rai kawai idan Allah madaukaki ya zo amsan ran mutum hatta fatar idonka ba ka iya sarrafa mutum ya rufe idanunsa ba zai iya ba subhanallah hatta su farika huru wa yu'abidu kuma rawa abu huraira wato yana akwai hadisin abu huraira wanda yake tabbatar da wannan wanda al-imamu tibi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam tarau anna al-insana idha mata shakhasa basaruhu manzo Allah ya ce mu sahabbai ba ku gani idan mutum ya rasu ganinsa na sandarewa kawo bala sahabbai suka ce kware ku ya rasulullah kada sai manzo Allah ya ce fa zalika hatta yatba'a basaruhu nafsahu dalilin da yasa ganin mutum yake sandarewa saboda idan nasa yana bin ransa da kallo lokacin da Allah yake karba hadithin yana sahihu Muslim kitab al-janayiz bab fi shukusi basar al-mayyit yatba'u nafsahu hadithin 921 wa ghayra mustankirin min qudrati Allah ta'ala ba abin mamaki bane don an ce ma mala'ika lokacin da yazo karban rai majinyaci yana ganin sa ba abin mamaki bane idan aka ce maka lokacin fitan rai mara lafiya yana ganin mala'ika wannan ba abin mamaki bane kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai ayar alqur'ani da take suratul qaf aya ta 22 wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin ta yake cewa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka da tarafka nu da baka iya ganin aljani baka iya ganin mala'ika ba to yanzu an yaye maka wannan yana wacce take hana ka ganin mala'ika fa basaruka alyawma hadidun ganinka a yau yana da kaifi nafizun ganin dan adam a lokacin fitan rai yana da karfin gaske shi yasa nadama mafi muni ita ce nadama a bayan mutuwa Allah ka tsare na'am mu cigaba da hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ma Abu Salama har ganin sa ya san da shi fa agmabahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe mari shine agmabahu thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar shi rai idan an karbe shi to gani yana bin sa to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana wadanda ke wurin sun gane Allah ya karbi ran Abu Salama ke kaga manzo Allah bai ce Abu Salama ya rasu ba a'a sai ya ce ya rufe idon ne sai ya ce shi rai idan ya fita gani yana bin sa idan an karbi rai to gani yana bin sa sai suka gane abinda manzo Allah yake nufi Allah ya karbi ran Abu Salama fa bajja nasun min ahli sai wasu mutane cikin iyalansa suka barke da ihu shine bajja suka kama kururuwa fa kala sai manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair kar ku yi marayukan ku wata addu'a ba ce ta alkhair fa inna malaikata tu'minu ala ma taqulun saboda malaiku suna yin amin akan abin da kuke faɗa sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ghfir li abi salama ya allah ka gafarta ma abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka daga darajarsa a cikin waɗanda ka shiryar al mahdiyyin sune alladina hadahumullahu lil islam sabiqan waɗanda tuntune Allah ya shiryar da su su ake kira al-mahdiyyin ka daga darajarsa cikin waɗanda aka shiryar wato kamar manzon Allah yana tabbatar da wato Abu Salama yana cikin sahabbansa waɗanda suka samu shiryar Allah tun a zamanin farko to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma nan ba yana roƙon Allah ya daga darajarsa a cikin sahabbansa na farko as-sabiqun al-awwal yasa yake fil mahdiyyin waɗanda suka fara musulunta waɗanda suka yi hijira suka bar makka suka komo madina saboda zama da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake waftih lahu fi qabri yana a wani zaka ga rubuta waftih lahu fi qabri ma'anarsa wa wasi' lahu Allah ka faɗaɗa masa a cikin kabarinsa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa a cikin kabari wannan yana nuna cewa ana samun duhu a kabari ana samun haske Allah ka ba mu haske wa khlufhu fi aqdi ya Allah ka maye masa a cikin gurbinsa fil gabirin a cikin waɗanda suka saura wato waɗanda suka saura su ake kira al gabirin bi ma'ana al baqin wannan kalmar tana cikin suratul a'raf inda ake magana game da annabi Lut aya ta 83 fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al gabirin ma'ana kanat min al baqin Allah ya halaka wato mutanen annabi Lut ya tseratar da annabi Lut da iyalansa sai dai matarsa kanat min al gabirin tana cikin waɗanda suka saura annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuriyar Abu Salama Allah ka maye gurbinsa a cikinsu wato cikin zuriyar da ya bari Allah ka sa a samu wanda zai cike gurbinsa wannan yana daga cikin nau'in addu'a da ake yi mamaci bayan mutum ya rasu Allah ka sa a cikin zuriyarsa a samu wanda zai gaje shi abinda manzon Allah yake nufi kenan sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya ce rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabul janaiz babun fi igmabil mayyit wa du'a'i lahu idha hubira hadisin 920 al-imam an-nawawi yana sharhin hadis wato sharh sahih muslim juz 5 shafi na 176 yace ma'anahu idha kharaja ar-ruhu min al-jasad yatba'u al-basaru nadiran ayna yadhhab idan rai ya fita ido na bin sa da kallo yaga ta ina zai tafi qala sai yace wannan hadisin dalilin ala istihbab igmab al-mayyit dalili ne da yake tabbatar da cewa mustahabi ne a rufe idon mamaci dama ibn hajar ya kawo hadisin ne saboda ya gaya maka abubuwan da ake so a yi wa mutum da farko idan Allah ya amshi ransa abinda ake so a yi wa mutum da farko idan Allah ya amshi ransa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya kawo hadisin suratu Yasin wanda akwai muhawara a kanta sai ya kawo to idan ran kuma ya riga ya fitafa mai ake so ayi da zaran Allah ya karbe rai ba kururuwa za a yi ba ga labarin Abu Salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida Allah yana karban ran Abu Salama kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe idanunsa iyalansa suka barke da kuka manzon Allah yake a'a ba haka ake ba shi kaga ba kururuwa ake ba a gidan musulmi saboda an yi rasuwa wannan kururuwar ba za ta dawo da ran wanda ya mutu ba sai dai ma ka wahala tana yi wa ma muryarka ta dushe ko kaga an dada asara la tad'u ala anfusikum illa bi khair mai ake so da zaran Allah ya karbi ran mutum abinda ake fata shine ayi addu'a nan take saboda haka yasa annabi sai ya karantar da addu'an ma yana gaya musu kar ku yi makanku wata addu'a sai ta alkhairi domin mala'iku suna cewa amin duk abin da kuka faɗa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ga addu'ar da ake idan Allah ya karɓi ran mutum اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين لكاو كرشان سبقو لكاو في الغابرين في عقبه سيزايا هكا ما أصلي حديثنا أقول في الغابرين انك دوب رواية الإمام مسلم don haka wannan hadisin yana karantar da mu abin da ya kamata a yi wa musulmi da zaran Allah ya amshi ransa kuma hadisin nan yana tabbatar mana cewa Allah madaukaki yana amsa addu'an mutane wato mala'iku suna nan tare da mu mala'iku sukan ce amin idan mun yi addu'a mala'iku suna cewa amin idan mun yi addu'a don haka mu kiyaye kalmomi da ke fita daga bakunan mu akwai hadisai da suka tabbatar da wannan wannan shine hadisi na farko wanda yake nuna lallai akan samu mala'iku a gida saboda haka idan mutum yayi addu'a inna alkhairi ne mala'ikun nan suna cewa amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu irin addu'a da ya dace a yi daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Abu Darda'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib babu wani mutum musulmi wanda zai ma dan uwansa addu'a a doron gaibi ma'anarsa fi ghaibatil mad'u ila wanda kake ma addu'an baya gure bai san ma kana masa addu'a ba to duk sa'ilin da kai addu'a ga dan uwa musulmi baya gure illa qala lahu al-malaku wa laka bimithlin sai mala'ika ya ce kai ma Allah ya maka irin abin da ka roka ma wancan wannan hadisin har ilau al-Imam Muslim ya rawaito shi yana kitabu zikir wa du'a babu fadli du'a lil muslimina bi dhahri al-ghaib hadisin 2732 a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala al-malaku al-muwakkalu bihi wani mala'ika ne yake cewa amin shine mala'ikan da aka wakilta gare ka ai akwai wasu mala'ika da aka wakilta wa mutum yana kulawa da shi to wannan mala'ikan shine wanda ke cewa amin wa laka bimithlin kai ma Allah ya maka irin abinda ka roka ma dan uwanka a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'watul mar'il muslimi li afihi bi dhahril ghaibi mustajabatu addu'ar mutum musulmi ga dan uwansa musulmi alhali yana bayansa a bayan idonsa ba wai yana ganin shi bane kai ma dan uwa musulmi bai san ka masa addu'a ba kai masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan addu'a Allah yana karbanta inda ra'atihi malakun muwakkalun wannan riwayar ma ta tabbatar mala'ikan da aka wakilta maka ne wanda yake rubuta aikinka wannan mala'ika yana daidai kanka kullama da'a li aqihi bi khairin duk sa'ilin da mutum yayi addu'a ga dan uwa na alkhairi qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin wa laka bimithli duk sa'ilin da mutum ya addu'a ta alkhairi ga wani dan uwa musulmi sai wannan mala'ika ya ce amin kai ma Allah ya maka irin abin da ka roka ma wancan dan uwa to saboda haka wannan ya tabbatar mala'ikan da ke cewa amin shine mala'ikan da aka wakilta maka wanda baya rabuwa da kai saboda haka ya san lokacin da kake addu'a addu'an da kake yana rubutawa to idan kayi addu'an sai ce amin ya rubuta to amin da ya faɗa addu'ar mala'ika Allah madaukaki yana amsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mustajabatu ita wannan addu'a ana karbanta sannan akwai hadisin Abu Huraira bayan hadisin Abu Dardai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani game da karatu na sallah yana cewa idza amana alqari'u fa aminu idan mai karatu yace amin kuma ku ce amin fa innal malaikata tu'min dan malaiku suna cewa amin fa man wafaqata aminuhu ta'minal malaika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman a karatun sallah ya kawo karshen fatiha ka ce amin idan amin ɗinka ya dace da na mala'ika Allah zai gafarta ma zunubinka wannan hadisin yana sahih al-bukhari kitabud da'wat babu ta'min hadisin 639 saboda haka yasa wato lallai addu'a ta alkhairi ya kamata mutum ya saba da ita domin idan kana miyagun addu'o'i mala'ikun nan suna nan tare da kai kuma addu'an naka wato Allah subhanahu wa ta'ala tana yiwuwa ya karba saboda haka mutum ya jawo makansa da tuna Allah ka tare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid الحمد لله حديث نغبا وعن عائشة رضي الله عنها انكر هو حديث دغا عائشة الله يدار متى يرجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه واله وسلم تكي بام لاباري رسول من ظن الله صلى الله عليه واله وسلم تكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي لوكاشين دا من ظن الله يا رسول سجيا سي اكا رفيش bi burdin da wani gwado gwado shi ne saka da aka yi shi wato wata saka ce da ake mai geza in ka duba lisanul arab mujallad na biyar shafi na 55 idza ju'ila sufu shuqqa walahu udbun kamar sakar majanyi yanda ka san ake sakar majanyi bayan an gama saka ana barin geza a kasa shi to haka irin wannan gwadon yake a wancan zamani ana kiransa bur'al burdu wato shine gwado gwado shine mayafi mai kauri in ma a saka shi da ainihin auduga garan auduga ko kuwa gare na gashi wanda yafi shahara akan ainihin ana sakan sa ne da sufu wato gare zare da ake samu daga jikin dabba gashin dabba alitafin annihayat fi garib alhadith wal athar ibn al-athir a mujallad nabi shafi na 328 yace alhadir fa domin tace burdi hibara gwado mai launuka shi ne hibara da larabci idan aka ce alhadir min alburud ma kana maushiyan shi ne gwadon da aka saka da launuka daban-daban bi ma'ana khalqu launin bi launi an saka wannan gwadon an saka wannan mayafin da launi daban-daban saboda haka sai zama ba launi ɗaya ba ne abinda take nufi da burdin burdi hibara tana nufin wani gwado wanda ke da launuka aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna mana ba laifi ba ne karkana ce akan sai an samu farin mayafi a rufe mamaci Aisha tana ba da labarin mayafin da aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wani gwado ne saƙar Yaman shi ake kira a wancan zamani da cewa hibara kamar yadda Ibn al-Athir da wasu masana kalmar larabci na zamanin farko suka fassara yace akan ce burdu hadirin a ce burdu hibaratin wa huwa burdu yamanin gwado ne da ake sakar sa a kasar Yaman shi ne shahara da wannan suna burdu hibara bi ma'ana gwado da ke da saka mai launuka an rufe annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwar shi wato abinda Aisha take karanta da mu Allah ya kara mata yarda a lokacin da Allah ya amshi ran manzonsa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a bar gawar a kwance haka ba kafin rai ya fita me ake so a yi na'am ya kawo hadisin suratu yasin bayan rai ya fita me ya kamata a yi a rufe idon mamaci a faɗi kalma mai kyau a yi addu'a gare shi me za a yi kuma gaba ga hadisin Aisha a rufe mamacin kafin a ɗauke shi a kai shiga wanka da sauransu don ba take lokacin da rai ya fita ake wanke mutum ba idan rai ya fita to abin da ya kamata a yi shi ne a rufe wannan mamaci da wani mayafi mayafin ba sharaɗi ba ne ya zama to fari ƙas Ibn Hajar yace mutafaqun alayh hadithin fato an yi ittifaqi akan sa bi ma'ana yana sahih al-Bukhari yana sahih al-Bukhari kuma yana sahih Muslim hadithin Fath al-Bari sharhin wannan hadithin a mujallal 1339 Ibn Hajar yace Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce sujjiya bi burdin ma'anar sujjiya gutsiya waznan wa ma'anan ko a ce sujjiya da gutsiya ma'anarsu guda biyu akan ce fajjaitul mayyita na rufe mamaci idza madattu alayhi thawba fajjaitul mayyita idan aka ce na rufe mamaci abinda ake nufi na ɗauko mayafi na shimfiɗa a kansa hadithun yana sahih al-Bukhari kitabul libas babul burudi wal hibara da kuma sahih Muslim kitabul janaiz babu tasjiyatil mayyit kowannan su yayi magana akan wato rufe gawar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka hadithun Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa a riwaya ta al-Imam Muslim sujjiya rasulullah hina mata bi thawbi hibarati mimakon bi burdi hibara kamar yadda yazo cikin sahih al-Bukhari an rufe annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu da sutura hibaratin mai launuka kaga bata kawo burdin ba bata kawo nau'in ainihin suturan ba illa dai ta ce yana da launuka wato ba launi ɗaya ba al-Imam an-Nawawi shi ma a sharhin hadisin sharh sahih Muslim juz'i na 7 shafi na 10 yace ma'anahu abinda hadisin yake karantar da mu shine gutsiya jami'u badani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an rufe dukkan jikinsa ba a bar wani sashi ba al-Imam an-Nawawi yace wal hibara ainihi suturar da ake kira hibara mai launuka hiya burdun min burudil yaman wani nau'i ne daga cikin nau'ukan gwado da ake saka su a kasar yaman sai yace wa fihi istihbabu tasjiyatil mayyit saboda haka hadisin nan yana kwadaitar da mu yana karantar da mu a rufe mamaci wa huwa mujma'un alayhi kuma duk malaman sunna sun yi ittifaki akai babu wani malami da yace hakan bai dace ba idan rai ya fita kar a kyale mamaci a kwance haka ba daidai bane da zaran an tabbata rai ya fita sai a rufe gawa me hikimar ta sai al-Imam an-Nawawi yace siyanatuhu min al-inkishaf saboda a tsare wannan mamacin game da yayewar al'aura wa satru auratihi al-mutaghayyira an al-a'yun arisa al-aura daga idanu kuma haka ne domin lokacin kana da rai kana iya kokari kaga cewa ka tsare al'auraka amma idan aka ce rai ya fita fa baka iya controlling jikin naka saboda haka rufe jikin mamaci shi yafi dace ba tana yiwa iska ta kada ko wani abu da ya faru wanda za a iya ganin al'auran mutum musamman idan ya kasance mutum ya yi jinya kafin ya rasu tana yiwa ba shi da sutura a jikinsa don haka rufe mamacin yana da ma'ana kwarai akwai hikima a ciki saboda haka sai al-Imam an-Nawawi ya ce wa yulaffu tarafu thawbi al-musajja bihi tahta ra'si wannan mayafin da aka rufe mamacin da shi za a sa shi ta karkashin kansa don rigingina za a kwantar da shi za a daga ƙeyarsa sai a sa ainihin ƙarshen mayafin ta gaba a sa shi ta ƙasan ƙeyarsa wa tarfu al-akhar tahta rijlayhi ɗaya ƙarshensa fa da ya kai ta ƙafafunsa sai a daga dunduniyarsa sai a saka ɗayan saboda ya zamanto dunduniyarsa ta danne suturar ta can ƙeyarsa kuma ta danne ainihin suturar ta nan don haka yasa ko da iska ta kaɗa ba za ta ɗaga ba li'allah yankashifu anhu takunu tasjiya ba'da naz'i thiyabi malamai suna cewa ba wai rufe shi za a yi nan take ba sai an cire mai suturar da ke jikinsa allati tuwfiya fiha duk da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka aka yi mai ba manzon Allah ba a cire mai sutura amma idan mutum ya rasu ana cire mai sutura kafin nan a rufe shi da wannan mayafin li'alla ya taghayyara badaluhu bisababiha saboda tana yiwuwa wannan suturar da ke jikinsa ya taimaka wajen gaggawar rudewar ainihin shi wannan mamacin don kaya iri-iri ne tana yiwa wannan kayan ya matsayi shi ko zafi ko wani abu ya sa ainihin jikin nasa ya lalace nan take saboda haka idan aka cire wannan suturan kaga an samu sauki kuma cire wannan suturan kafin gawar ta san dare shi ma yana da muhimmanci domin idan ya riga ya san dare to tana yiwa wannan kayan kuma sai dai a yaga kafin nan a cire shi kaga an yi asaran kayan don haka cire suturan da zaran mutum ya rufe a tude mai kaya gaba daya a rufe shi da mayafi wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya ga haka hatta lokacin da za a dauki gawan zuwa makabarta bai kamata a kyale gawan likafani ake gani ba ya kamata a samu wani mayafi a rufe wannan gawan har ila kamar yadda aka rufe wannan mamaci kafin a masa wanka haka nan kuma lokacin da za a dauke shi zuwa binne shi wannan yana cikin ashrafin kabir a mujallal nabi shafi na 378 hadisi na gaba wa anha kuma an karbo hadisi daga ita Aisha Allah ya kara mata yarda anna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakr mahaifinka kenan qabala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da mawtihi ya sumbaci annabi a bayan rasuwar shi rawahu al-Bukhari hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wato yana kitabul janaiz باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في اسفاره حديث مجبود 182 ابن حجر بكاو لفظ حديث يند يزو cikin sahih al-bukhari ba ya kawo shi riwaya bil ma'na yanda hadisin yazo an aisha qalat aqbala abubakar radiyallahu anhu ala farasihi sayyidina abubakar ya dawo akan dokin sa sayyidina abubakar baya gure kuma ba abin aibu bane gare shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matan sa yayi a cikin gida sai na Abubakar ya zaman to yana ciki tare da shi ba hikima bace lokacin da Allah ya amshirin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar yana gidansa bisumhi inji Aisha gidan sayyidina Abubakar yana unguwar da ake kira absumhu a yanzu ita wannan unguwa ita ce ake kira al-awali awalin madina hatta nazala sanna abubakar ya iso inda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya sauko daga kan dokin sa fa dakhala almasjida ya shiga masallaci fa lam yukallim an-nasa bai yi mutane magana ba hatta dakhala ala aisha har dai shigo gidan aisha Allah ya kara mata yarda fa tayammama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo dakin aisha sai ya doshi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa huwa musajjan bi burdin hiba har yanzu kamar yadda wannan hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rufe shi take da wani gado wanda yake da launuka fa kashafa an wajhihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi Abubakar ya bude mayafin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akabba alai sayyidina Abubakar ya kunkuya kan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qabbalahu sayyidun bace shi kuma baka sayyidina Abubakar ya fashe da kuta fa qala sayyidina Abubakar ya ce bi abi anta ya nabi Allah ina fansar mahaifina gare ka ya kai annabin Allah la yajma'u Allahu alayka mautataini Allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba amma mautatu lati kutibat alayka mutuwar da Allah ya rubuta ta gare ka faqad muttaha ka riga kai ta saboda kuma wahala in dai ma akwai ta to ta kare kenan gare ka ya rasulullah wannan kalma ce da Annabi Bakari ya faɗa wacce take dauke da ilimi mai yawa tana dauke da ilimi saboda iyalan manzon Allah suna tsaye hankalin su ya tashi wasu ma gani suke ai manzon Allah bai rasu ba kamar yadda sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar ya samu irin wannan hidima sayyidina Abu Bakar yake cewa mutuwar da Allah ya rubuta maka ka kamar yana tunatar da sahabbai ne shi kansa manzon Allah ba zai rasu dan mutun ne akwai lokacin da Allah ya diba mar zai ba duniya to wannan lokaci fa yayi kuma rasuwar manzon Allah ai ba musiba bace rahamar Allah ce gare shi na'am tana zama musiba ga musulmi tunda ya rasa masoyi a dalilin manzon Allah Allah yana saukar da rahama ga duniya yanzu wannan rahama ta kare tunda ba a sake saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin yana sunan an-nasa'i yanda al-imam al-bukhari ya ruwaito a sunan al-kubra kitab al-janaiz bab ad-dukhuli ala al-mayyit wa takfilihi hadisin 6580 akwai hadisin a cikin musnad al-imam ahmad hadisin al-Imam Ahmad shi yafi bayani, shi yafi bayani. Aisha tace anna Abubakar dakala al-Nabi ba'da wafatihi, sayyidina Abubakar ya shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi ba'da wafatihi. Fa wada'a famahu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar ya dora bakin sa baina ainihi, a tsakanin idanunsa. Kaga ta siffanta mana sumbatar da sayyidina Abubakar yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin in ba dan wannan riwaya ba sai kai ta tunani to ina ne sayyidina Abubakar ya sumbata a jikin manzon Allah. Amma hadisin al-Imam Ahmad ya tabbatar mana ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sumbata a cikin sa, wato daidai tsakanin idanunsa, tsakanin idanunsa. Nan ne sayyidina Abubakar ya sumbata. Wa wada'a yadayhi ala sudghayhi, sayyidina Abubakar yana ta baya ya sa hannuwansa a tsakanin ido da kunnen dama na manzo da kuma ido da kunnen hagu na manzo, ya kama kansa yana ta baya ya sunkuya, sai ya sumbaci tsakanin idanun Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanda hadisin ya zo cikin al-Musnad li Imam Ahmad. Wa qala, sai sayyidina Abubakar yake cewa wa nabiyya wa khalila wa safiya, na yi rashin annabin Allah, na yi rashin masoyin Allah, na yi rashin aboki, na yi rashin masoyina, na yi rashin abokina, in ji sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara masa yarda. Aisha ta ce kuma ba wai babanta ne wanda ya fara yin haka ba, sai ta ba da labarin Usman bin Mas'ud wanda shi ma sahabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, ji Aisha ta ce kabbala Rasulullah, manzon Allah ya sumbaci Usman bin Mas'ud wa kuma mayitun bayan ya rasu. Ashe kaga abinda sayyidina Abubakar ya yi ba shi ne farko ba, ya yi koyi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta ce hatta ra'aitu dumu'a tafilu ala wajhihi, sai da naga hawaye kwalla suna zuba akan fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sumbaci Usman bin Mas'ud. Hadisin yana Musnad al-Imam Ahmad da kuma Sunan Abi Dawud, Kitabu Janaiz babun fi takfil al-mayyit, da Sunan Ibn Majah, da kuma Sunan Imam Tirmidhi. Hadisi ne da ya inganta babu shakka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Usman bin Mas'ud wato yana daga cikin waɗanda suka fara musulunta, ana cewa shine ma mutum na 13, kamar yadda Ibn Abdul Barri ya bada labarin sa cikin al-Isti'ab, a cikin littafin sa al-Isti'ab fi Asma'i Sahaba. Usman bin Mas'ud shi ne mutum na 13 da ya musulunta a duniya, kuma ya yi hijira biyu, ya yi hijira zuwa Habasha, ya yi hijira zuwa Madina. Domin da aka ce ma sahabi ya hajara al-hijira taini, to ba karamin sahabi ba ne. Sannan bayan yakin Badar ya rasu, bayan yakin Badar kaga kenan manzo bai dade da hijira zuwa Madina ba, ya rasu. Yana cewa wa kana abidan mujtahidan, mutum ne mai ibada, mutum ne mai kokari wajen addini, kuma dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta wajen reno, sun sha mama guda da manzo sallallahu alaihi wasallam. Shine mutum na farko wanda aka binne shi a makabartar Al-Baqi. In ka duba Nailul Awtar na Imam Shawkani mujallad na Shafi na 30 bi sharhi wannan hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Usman bin Mas'ud, in ji Aisha, bayan rasuwar shi manzon Allah ya sumbace shi kuma ya fitar da kwalla, abinda sayyidina Abubakar ya aikata ke. Saboda haka sayyidina Abubakar sai ya zama ya raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka yasa Imam Shawkani yace fihi jawazu takbil al-mayyit ta'ziman wa tabarrukan, yana gwada cewa babu laifi a sumbaci mamaci. Sumbatar mamaci yana iya zama girmamawa gare shi, yana iya zama tabarruki indai ga manzo ne, indai ga manzon Allah ne, kamar yadda sunna Abubakar ya aikata. Li'annahu lam yunqal annahu ankara ahadun min as-sahaba ala Abi Bakr, babu labari da aka samu wani sahabi ya kushe ma sayyidina Abubakar abin da ya aikata na sumbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwar shi. Saboda haka sai zama ijma'i sahabbai suka yi gaba daya, bare ma ga labarin Usman bin Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbata a bayan rasuwar shi. Wannan in ka duba Nailul Awtar da kuma Aunul Ma'ruf sharhi Sunan Abi Dawud mujallad na 7 shafi na 147. فيه دليل على أن تكفير المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز دون أن سنبات ما مشي أبان رسول شبالي في بني إذا أن تتردق الله بائيبه با أن تتردق الله سبود بيجي سبود واتو تنانم رشيد أكينا ونن أموه ونن بسابة مصنة من زون الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثي ندب وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره حديثي دقاء أبو هريرة ونن ماينا ربشين حديثي بسكي كارن تدمو أبو واندهي كبات أي وممشي دزارين رياجك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن رين مؤمن معلقة بدينه ينا راتي أدليل باشر رين مؤمن ينا راتي أكما أدليل باشر حتى يقضى عنه حرف أنبيامك الله كتوتك الشمو حديث رواه أحمد الإمام أحمد يروي شوينا المسند مجلد النبي شافي داري حدود 40 والترمذي وحسنه الإمام الترمذي يروي حديثنا من كتاب الجنائز الرسول الله باب ما جاء عن النبي أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حديثي ذاك سامد عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله يكي رين مؤمني يناراته a dalilin bashin da ake bin sa hatta yuku ba an ku har sai an biya mishi hadisi na 78 zuwa 79 yana sunan Tirmidhi hadisin yana sunan Ibn Majah ko da yake Ibn Hajar bai kawo sunan shi ba hadisin yana sunan Ibn Majah kitab as-sadaqat babu at-tashdid fi ad-din fi ad-dayn Ibn Majah yake babu at-tashdid fi ad-dayn babin da ke nuna mana akwai tsananin hukunci akan bashi bai da sauki at-tashdidu fi ad-dayn akwai tsananin hukunci game da bashi da kawo hadisi na 2413 hadisin yana sahihul jami' as-saghir hadisin 6779 al-imam al-mubarak furi litafin sharh sunan at-tirmidhi shine tuhfatul ahwazi a mujallal na 1664 yada ko fassaran al-imam as-suyuti menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisi ran mu'mini yana rataye a dalilin bashin sa al-imam as-suyuti yake mahbusatun an maqami al-karim an tsara wannan rai ba zai isa muqamin karimci da Allah ya mai alkawari ba ai lokacin fitare an taho ana maka al-bishra idan mumini ne saboda ana magana ne akan mumini kaga ba ma musulmi kawai ba ran mumini saboda haka shi mumini kafin ma Allah ya karbi ransa sai an masa albishir mala'iku suna masa albishir kaga ga aljannar da za a kai ka ga irin karamar da za ka samu wajen Allah subhanahu wataala to amma idan akwai bashi sai a rataye ran subhanallah bai isa wurin ba binda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan haka nan akwai wani babban masanin hadisi da ake kiransa al-hafiz al-iraqi shine al-imam abdurrahim ibn al-husayn yace amruha mawquf al-amarin mutumin da ya mutu ana bin sa bashi al-amarin sa yana tsare la hukm laha bi najatin wala halaki babu hukuncin ya tsira ko ya halaka hatta yunzara sai an gani hal yuqba ma alaiha min ad-dayn am la shin an biya ba su sukan da ake bin wannan ko a'a to akwai wasu abubuwa kamar guda hudu da ya kamata mu lura da su game da al'amari na bashi na daya wannan bai shafi mutumin da ya ci bashi na kwarai ba kamar da Imam Shaukani ya magana akai a littafin Nailul Awtar a mujallal hudu shafi na 26 yace fihi al-haqqu lil warasa ala qada'i daynil mayyit abu na farko dai da wannan hadisin yake karantar da mu da zaran an ce ran mutum ya fita to ya kamata magada su hanzarta su biya ma wannan mamaci ba su suka da ake bishi ba laifi ba ne don kafin ma a binne mutumin wani ya tambaya shin akwai mai bin wani bashi ba laifi domin gaggauta biya mar bashi alkhairi amma abinda sunna ta tanadar bayan janaza bayan an yi jana'iza ne ake wannan والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه الإمام الشوكاني يتشيسا النبي صلى الله عليه وسلم يكيم بام الأباري رأي نمومني ينا راتي سبو دباشن دا أكي بنسا في أنبياء أمر كاقب أكي رأي نمسلمي بسبو دا درجة المسلمي بتكي نمومني رأي نمومني شي كانسا ينا راتي في أنبياء أمر باشي كافين يئسا كرامر دا الله مدوك كيما ستانجي وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه kenan idan mutun ya rasu ya ci bashi na kwarai kuma ya rasu ya bar abin da za a biya bashin saboda mutun bai san yaushe mutuwar za ta zo marfa kana iya zuwa kasuwa ka ce ba ni abu kaza an jima inna fito zan baka ashe ba za ka kai an jima din ba kaga wannan bai kai ga karbu tausiya to ashe abu ne wanda sai an yi tambaya to akan wannan bashi mutun bai samun karamar Allah sai an biya mishi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ابن عبد البر الكتاب التمهيد مجلد 23 شافعي 238 يتي والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنه باشي da ake tsare mutum a hana shi isa ga aljanna a dalilin sa wallahu a'lam yace wannan bashin huwa alladhi qad taraka lahu wafa'an shine mutum ya mutu ya bar abin da za a biya mishi walam yusi bihi amma bi bar wasiya fa su kuwa magadan in ma saboda jahilci ko kuma rashin hankali ba su ma yi tambaya ba kamar misali da muka bada ka je kasuwa wane ba ni wannan kayan an jima inda fito zan baka don Allah sai ce gashi kafin an jima din ka rasu baka rubuta wasiyar ba bare a sani su kuwa magadan ka ba mamaki ma Allah Allah suke ka mutu kai saboda samu gada maimakon su yi tambaya ba su yi tambaya ba shi wancan mutumin da ya baka kayan tana yiwuwa bai san ma gidanka ba tana yiwuwa bai sani ba domin haka na faruwa saboda yarda sai ya baka kaya kurum saboda haka wannan mutumin sai ya tabbata ba yanda za a yi a biya masa wannan bashi ibnu abdul barr yace aw qadara ala al ada'i fa lam yu'addi aw adana fi ghairi haqqi أو في صرف ومات ولم يؤديه وأما من ادان في حق واجب متمن ده زما ياتي باشي saboda wani haƙƙi na wajibi lifaqatin wa usra ومات ولم يترك وفاء مثال متين يا رسول bai bar abin da za a biya mar bashin ba ya kasance dan akwai mutumin da zai mutu bashi da gata ma wanda yan uwa za su iya masa biya masa basu sukan da ake bin shi sai irin wannan Allah subhanahu wataala ba zai hana shi isa ga aljanna ba saboda ba laifin shi bane ba laifin sa bane abinda dama ake nuna mana shine ganganci akwai mutumin da kanci baki da nufin kawai mugunta ba zai biya ba to irin wannan mutumin bai isa ga aljanna sai an biya mar wannan bashi saboda akwai hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa na daya akwai hadisin abu umama al-bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace man idana bi taynin fi nafsihi wafa'uhu duk wanda ya ci bashi a cikin ransa akwai nufin zai biya wa mata ya rasu ba a samu damar biya ba babu wanda ya sani manzo Allah yake tajawazallahu anhu Allah zai yafe mata wa arda garimahu bima sha'a Allah zai biya wancan mai bin sa bashi din da irin rahamar Allah da Allah ya ga dama Allah zai biya saboda dama niyyar ka ne innamal a'malu binniyyat ka ci bashin da nufin za ka biya ba nufin mugunta amma sai mutuwa ta yi ba zata ta ɗauke ranka ya zamanto ba halin a biya wannan bashi ko kuma baka bar ma abin da za a biya bashin ba manzo Allah ya ce wa man idana bi dayni wanda ko ya ci wani bashi wa laysa fi nafsihi wafa'uhu alhali a ransa babu nufin zai biya wannan bashin wa mata ya mutu ba a biya wannan bashin ba iktafa Allahu li garimihi minhu yawm al-qiyama shi wanda mutumin Allah zai rama ma wancan da ke bin sa bashi a ranar kiyama Allah zai karba masa haƙƙinsa hadisin yana sahihu tarjib hadisi na 2806 saboda haka sai ibnu abdul barri yace ashe ba kowaye ya mutu da bashi ake cewa bai isa ga aljanna ko ga rahamar Allah ba mutumin da ke da kyakkyawar niyya Allah zai mai taimako akai akwai ma hadisin Suhaibu da Abu Huraira waɗannan sahabbai guda biyu suka bada labarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man tasallafa malan yuridu Allah yu'addiyahu duk wanda ke cin bashi bayi da nufin ya biya ja'a yawmal qiyamati sarikan zai tashi ne a matsayin farao a kiyama hadisin yana sahihu targhib hadisin 1806 shima akwai hadisin Abdullah ibn Umar man mata wala yanwi qada'ahu duk wanda ya mutu bayi da nufin ya biya bashi fadhalika alladhi yu'khadhu min hasanati shine wanda Allah zai rika debo ladansa yana biya mar bashi da su a kiyama Allah ka saba mu bane laysa yawma idin dinarun wala dirhamun shima hadisin ya inganta yana sahihu jami' sahih hadisina 2318 akwai hadisin al-Imam Ahmad da al-Imam Tabarani wanda yake magana akan haka riwaya ta Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akhadha amwal an-nas yuridu adaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu islafaha atlafahu Allah duk wanda ya karbu wato dukiyar mutane da nufin zai biya Allah zai biya masa wanda ko ya karbi dukiyar mutane da nufin ya lalata Allah zai lalata shi don haka yasa malamai suka ce daga nan duniya ma rayuwar mutum ba ta yin albarka mutumin da ke karban basu suka ya kidiya da nufin mugunta to Allah zai lalata rayuwarsa kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari a mujallar na 7 shafi na 257 yana da hadisi saboda hadisin yana sahihul Bukhari hadisi na 2257 akwai hadisin Maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yadanu daynan ya'lamu Allahu annahu yuridu ada'ahu babu wanda zai ci wani bashi Allah ya san mutumin nan yana nufin zai biya wannan bashi illa adda Allahu anhu fi dunya wal akhirah face Allah ya taimake shi iya biyan wannan bashin a nan duniya haka kuma a lahira wato in dai kana da kyakkyawar niyya lokacin da ka karbi bashi to kana da wani taimako na Allah sai ka biya wannan bashi idan ma baka biya ba a duniya a lahira Allah zai taimaka ka biya yana silsilati sahiha hadisi na 2029 riwaya ta al-Imam al-Hakim man tadayana bi daynin fi nafsihi wa fa'uhu thumma mata tajawaza Allahu anhu wa arba garimahu bima sha'a kamar da ya gabata wanda ke da niyyar ya biya bashi mutuwa ta same shi bai iya biyan wannan bashin ba Allah subhanahu wata'ala zai yafe mar idan aka ce zai yafe masa kaga kenan ransa ba zai kasance yana race ba Allah ya dauki nabi saboda abu ne wanda manzo ya riga ya faɗa in dai kana da kyakkyawar niyya to Allah madaukaki zai taimake ka dan ka mutu wannan bashin za a yi hanyar da za a biya ala kulli halin bashi yana da hadari saboda haka da zaran mutum ya mutu abu na farko da ake so a yi idan an yi jana'iza bisa ga karantar wannan hadisi shine a yi kokari a biya masa bashi abu na biyu wanda ya kamata mu lura da shi wannan hadisi ya shafi kowane irin bashi wannan mutane da yawa suna jahiltan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini ran mu'mini yana rataye ta dalilin bashinsa sai mutum ya ruwan wata bod ai ba bashin kowa bane na gwamnati ba zan biya ba ba zan biya kudin nefa ba in fact wasu ma suna gani kamar ai wato gajiyar su ce ya kamata ma su rinka samun wuta kyauta saboda haka baya tunanin akwai ranar da Allah zai mai tambaya akan abin da yake aikatawa duk abin da ba hakkinka ba to fa wannan bashi dai a kanka saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi dainihi a dalilin bashinsa mu kiyaye kowane irin bashi hatta na hukuma kace ba za ka biya kudin ruwa ba za ka biya kudin wuta ba duk abin da ba hakkinka ba ka kiyaye don mutum zai tashi a lahira a matsayin maci amana wannan yana cikin fatawar lajina mujallar na 8 shafi na 346 hatta bashin hukuma a dalilinsa mutum bai isa ga rahamar Allah sai an biya Allah ka kare al-Imam an-Nawawi ash-Sharh Sahih Muslim mujaddid juz'i na 5 shafi na 28 yayi magana akan irin wannan bashi kar ka dauka wai sai bashi tsakanin mutum da mutum kowane haƙƙi kai kokari ka rabu da shi akwai hadisin Qatada ya kawo hadisin Qatada, Imam Nawawi yayi magana mai tsawo a sharhin wannan hadisin. Wato wani mutum al-Imam Qatada, Abu Qatada sahabi, ya ba da labari yace kama rajulun, wani mutum ne ya tashi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa tambaya, ara'aita in kutitu fi sabilillahi atukaffaru anni khataayaya, ya Rasulullah, idan da za a tafi jihadi a kashe ni a hanyar Allah, a hanyar jihadi, shin za a gafarta min laifukana? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am, kware ku za a gafarta ma. Wa anta sabirun muqtasibun muqbilun ghayra mudbir, inda ya zamanto kai hakuri da dokokin Allah, baka juya ma wannan jihadi baya ba, kana fatan ka samu rahmar Allah. Manzo Allah ya bayani sharuda, bayan ya gama sai ya ce illa daina, sai fa'idan akwai bashi a kanka, sai dai fa'idan akwai bashi a kanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna jibril alaihi salam qala fi zalika, saboda malaika jibril haka ya gaya. Al-Imam Nawawi yace to kalura jihadi kenan fa, mutumin nan ya tafi yayi mutuwar shahada, amma kuma ban shiga aljanna in akwai bashi a kanka, ba a kanka ne mai laifuka. Sai yace fihi tanbihun ala jami'i huquqil adamiyyin, yace al-Imam Nawawi. Ce saboda haka wannan hadisin yana tsoratar da mu kowane haƙƙi na ɗan adam, kowane haƙƙi na ɗan adam kai kokari ka rabu da shi kafin ka bar duniya, saboda shi Allah bai zalunci. Allah bai zalunci wanda ka je ka tarar da shi a kiyama, bai zalunci. Wala yazlumu rabbuka ahada, kuma hisabi za a yi, Allah ba zai kyale haƙƙin kowa ba. Sai al-Imam Nawawi ya ce wa annal jihada wa shahadata wa ghayrahuma, dan kai jihadi, dan kayi mutuwar shahada, don kayi kowane aiki a duniya, min a amalin birri la yukaffiru huquqal adamiyyin, duk aikin alkhairi da zaka yi a duniya baya kankare haƙƙoƙin ƴan adam, dole sai an biya. Wa inna ma yukaffiru huquqallahi ta'ala, yana kankare haƙƙoƙin Allah ne kawai. Abu na uku shine babu laifi don wani ya rungumi bashi. Wato misali, bayan an yi rasuwa, akwai bayan Allah da suke haka, na taba ganin wani bayan an rasu, shi wannan mai hidimar, mai kokarin addini ne kwarai, na san shi, ya san muna mu'amala sosai. To cikin ifin Allah ya rasu kuma da basu suka masu dimbin yawa a makabartan, lokacin da bayan an gama jana'iza, wani daga cikin ƴaƴansa ya tashi bayani, ya ce to lallai mahaifin mu ya rasu, kuma akwai haƙƙoƙin jama'a da dama a kan shi saboda larura da ya samu, hatta jinya da sauransu. Shi wannan sai ya ce duk bashin da ake bin mahaifinku, wanda kuka sani da wanda ma ba ku sani ba, wanda zai zo nan gaba, na runguma duk zan biya. To a ƙa'ida ta sunna, idan wani ya ɗauki irin wannan alƙawari, to ya sauke rabin nauyi, ba duka ba, ya sauke rabin nauyi ga wancan mamaci, amma ba duka ba, domin bayanin ya taho. Kamar misali a Nailul Awqar, Kitabul Insaf, mujallad na 5 shafi na 198, yastahiqu damanu daynil mayyit al mukhlis bila nisa'in, duk malaman sunna sun ce babu laifi wani ya rungumi basussukan da ake bin mamaci, kowane ne ittifaqan malamai sun ce babu laifi wani ya yi alkawarin zai biya basussukan da ake bin mamaci, amma la tabra'u zimmatuhu qabla al-qada'i, baya kukuta daga hadarin wannan bashi sai ranar da aka gama biya. Saboda haka shi wanda zai rungumi wannan ya san irin kasar da yake, shi wancan mamaci din ba zai kukuta daga hadarin bashin ba sai an biya. Wannan kuma hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, domin in ba dan haka ba, wasu na iya mai da abin ya zama abin gwaninta. Don haka kai da zaka ci bashi kafin ka mutu, dan tunanin bayan ka mutu za a biya, in fa ba a biyan ba, baka huta ba. Saboda haka yasa akwai hadari har yanzu, amma abu ne muhimmi ya zamanto mutane suna taimakawa game da biyan basussuka. Ibn Rushd a littafin Bidayatul Mujtahid yace wa jumhurul ulama ala anna diyuna tahillu bil mayt, da zarar mutum ya rasu bashi ya kare. Akasarin malamai abin da suka ce kenan. Kamar misali, kayi alkawari da mutum ba da kudin nan baɗi zan biya ka, to idan mutuwa ta shiga maganar baɗi ta ƙare yanzu za a biya. Da zaran an mutu to alƙawarin bashi ya ƙare, in ma mamaci yake bi ko ake jinsa alƙawari ya ƙare, sai dai idan magadan mamaci ɗin sun yarda a ci gaba da abinda mahaifinsu ya alƙawari a kai. Wannan shi ne abinda galibin malaman suna suka yi magana a kai. Abu na hudu wanda ya kamata mu yi magana a kai na ƙarshe, wato shi ne kuskuren da mutane da dama suke suna cewa ba a yafe wa mamaci bashi. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Halal ne a yafe wa mamaci bashi. Yanzu wata hanya ce shedan ke bi ya ga cewar ya raba ka da wannan sauki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana. Mu da muke da rai muna da damar mu yafe bashi tsakanin juna. Ina ce maka na yafe ma bashi insha Allah ya yafe. Amma idan mutum ya rasu shedan ya ce ko ka ce ka yafe ba yafe ba. Shi ne kuma ya fi buƙatar yafewan a yanzu domin bai isa ga rahamar Allah sai fa an kubutar da shi daga wannan bashi. Sai tunani ya zo mana cewar ai bai kamata a ce an yafe bashi ba, ba a yafewa. Kuma wannan kuskure ne. In ka duba Sahihul Bukhari, Kitabul Istikrabi wa Ada'id Duyun, akwai inda Imam Bukhari ya ware kitab yanda ake cin bashi, yanda ake karɓar rance, da kuma yanda ake biyan bashi. Sai ya yi babi. Babin shi ne ash-shafa'atu fi waqti ad-dayn, babi akan neman alfarma don a yafe bashi. Sunan babin kenan. Al-Imam al-Bukhari ya yi babi akan muhimmancin neman alfarma don a yafe bashi. Sai kawo hadisi na 2275, hadisin Jabir bin Abdullah, wanda mahaifinsa ya rasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace usiba Abdullah wa taraka iyalan wa dainan. Jabir yake bada labarin kansa, yace babana an same shi, wato yana cikin wadanda suka rasu a jihadi da aka yi, kuma ya bar yara da yawa, wa dainan ya bar kuma bashi mai yawa. Fa talabtu ila ashabi daini, inji Jabir, sai na nemi wadanda suke bin mahaifina bashin nan, an yaba'u ba'dhan min daini, su yafe min wani sashin bashin. In ji Jabir, kashe kaga ana yafe bashi ko? Yace na nemi su yafe min wani sashin bashin, fa abau, sai waɗanda suke bin babana bashin suka ce ba za su yafe ba. Wa ataitun nabiyya, sai na zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fastashfa'tu bihi alayhi, na nemi alfarmar Annabi ya roƙa min waɗannan mutane su yafe min wani sashin bashin. Kuma manzon Allah sai ya karɓi wannan alfarma, ya tafi ya samu waɗannan mutane, ya ce ku yafe ma baban Jabir wani sashin bashin da ake binsa. Fa abu suka ke yarda. Wanda a nan shi ne Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, sharhin wannan hadisin mujallal na biyar shafin 224, ya ce wa wasu dilala min buli jawazi hibatid daili, dalilin da yasa ake kafa hujja da wannan hadisin akan cewa kana iya kyautan bashi ga mabaci ka yafe, shine tarjamar da al-Imam al-Bukhari yayi anan, annahu sawwa baina an yu'tiyahu iyyahu aw yuhallilahu min, lokacin da Jabir ya tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarma, manzon Allah ya yarda, ya tafi wurin waɗanda suke bin mahaifin Jabir bashi, ko dai a ba su wani yankin dukiyansu yafe saura, ko kuma su yafe gaba ɗaya dukiyar. Ko manzon Allah ya yarda, ya tafi ga waɗanda ke bin mahaifin Jabir, ya gabatar da wannan buƙatar Jabir gare su. Walam yashtari fi tahlili qabdan, manzon Allah bai yi sharaɗin sai an karɓi bashi kafin nan wannan bashi yake tabbata an biya shi ba. Saboda haka sai Ibn Hajar yace wa tu'khadhu at-tarjuma min qawlihi, in ka lura da bayanin Jabir, fa sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam burama walidi Jabir, annabi ya roki waɗanda ke bin mahaifin Jabir bashi an yaqbalu samara haidihi, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gare su zaka ce a'a ya za a yi kuma manzo da kansa ya zo ya ce ina neman ku yafe mu wani suke mun ki ai ba musulmai bane yahudawa ne yahudawa ne dan mu'amala tsakanin musulmi da kafiri ba laifi bane to shi ko ba yahude dama ba kaunar musulmi yake saboda haka dan annabi ya zo shi Jabir ne yake ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam su yahudawa ba su gani yana da girma saboda haka lokacin da annabi ya zo ko na zabi biyu ne ko dai ku karbi amfanin gonan gaba dayanta amfanin gonan gaba dayanta a baku amma bai kai yawan bashin da ake bin shi Abdullah mahaifin Jabir ba ko kuma ku yafe bashin suka ce ba za mu yi ko daya ba shine Ibn Hajar yake wa falau qabilu da sun yarda kana fi zalika bara'atu zimmatihi min baqiyati dayni da sun yarda da abinda manzo ya gabatar musu ku yafe ma Abdullah bashin da kuke bin sa da ko kuma ku karbi amfanin gonan ku kyale gonar gaba ɗayan ta wato su kuma target ɗin ku shine tunda dai bai da abin da zai biya irin bashin da ake bin sa to gonar ma gaba ɗayan ta za a dawo musu da ita fatan su kenan shi kuma abin da manzo yake gaya musu shine ku karbi amfanin gonan kawai idan aka ba ku amfanin gonan ko da yake bai kai yawan bashin da kuke bin mahaifin sa ba ku sai ku yafa sauran shine Ibn Hajar yake kaga da sun yarda shikenan da Allah ya yafe wa mahaifin Jabir wa huwa hibatul dayn don haka wa yakunu fi ma'na tarjuma sai ya dace da ainihin abin da al-Imam al-Bukhari yake karantar da mu ne yake karantar da mu da labarin Jabir hibatul dayn shine mutun ya kyautar da bashin da yake bin mamaci walau lam yakun ja'izan sai Ibn Hajar yake kai ba ma nan ba inda a ce ba a yafe wa mamaci bashi lama talabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aida lokacin da Jabir ya zo ga annabi ya ce ya rasulullah ina neman alfarmarka ina neman alfarmarka ka je ka roƙa min waɗannan mutane da ke bin babana bashi su yafe manzo zai ce ai mutum ya mutu bai biya bashi ba ya yafewa amma manzo Allah bai faɗa ba sai ya tafi ya nemi su yafe din kaga tunda har ya amsa buƙatar Jabir ya nuna cewa ana yafe bashi ga mamaci illa dai abin da al-Imam Malik ya faɗa shine idan akwai takarda to ya kamata ba wai ka ce na yafe kadai ba da isa ba kuma gaskiya ne dan da yawa zaka samu an rubuta takarda bashi tsakanin mutum da mutum to wannan takarda kamata yayi ka dauko ta al-Imam Malik yace an tusallima ilayhi al-wasiqa bid-dayn wannan takarda da aka rubuta alƙawarin bashi sai ka dauko sai ka kawo wa magada wa yashhadu lahu bidhalika ala nafsihi aw yashhadu bidhalika wa yu'linahu in lam yakun bihi wasiqa indai akwai takarda to ka dawo da takardan gaban magada kuma da shaidu to ga takardan alƙawarin bashi tsakanina da wane mamaci ga takardan nan na yafe idan ba ma takarda fa al-Imam Malik yace ba wai haka kawai zaka ce na yafe bane ya kamata ka samu mamaci dangin wato mamacin nan in ma magadansa ko kuma yan uwan shi ka sanar da su cewa ka yafe me hikimar haka saboda tana yiwa kai ma ka mutu kafin kai haka idan ka mutu ba kai haka ba ka faɗa ne da baki na yafe kai kuma magadanka suna bincike suka bankaɗo takardan alƙawarin bashi tsakaninka da wancan mutum saboda haka sai su kai gaban alkali ashe babanmu yana bin wani da ya mutu shi ma bashi kuma sun raba gado saboda haka muna neman a dawo mana da haƙƙi kaga rigima ta taso saboda haka idan akwai wani alƙawari ko da shaida lokacin da aka bada bashin al-Imam Malik yace ya kamata fito da wannan alƙawari in takarda ne a miƙa ta idan kuma babu takardan to a kafa shaidu game da cewa an yafe wannan bashi don haka babu shakka yafe bashi ga mamaci ba laifi bane a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin yana da tsawo duk dai na rubuta insha Allah a cikin takarda Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannata ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك